Allah mun zo gaban ka yau domin mun san ba abin da zai fi karfin ka. With you nothing is impossible, and with you everything is possible.